This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da yau ranar Talata 13 ga watan 10 na shekarar 2015. Wadda ta zo daidai da ranar 29 ga watan Zulhijja, hijira ta 1137, wacce take sabuwar shekara a kalandar Musulunci. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai.
A yau Talata, Majalisar Dokokin Ƙasar Iran ta amince da matsayin da aka cimma kan batun nukiliyanta da manyan ƙasashen duniya shida. ‘Yan adawa a ƙasar Gini sun yi kira da a soke a zaben shugaban ƙasar da aka yi ranar Lahadi. A ci gaba da aikin neman zabensu, yau ‘yan takarar neman shugabancin Amurka ƙarƙashin jam’iyyar Democrat za su yi muhawararsu ta farko a birnin Las Vegas.
A shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a yau ne aka fara tantance waɗanda shugaba Muhammadu Buhari ya ba da sunayensu a matsayin ministocin da za su yi aiki a gwamnatinsa. Bayan haka muna ɗauke da rahoto a kan wa’adin da aka ba jami’an tsaron Najeriya game da yaƙi da ‘yan Boko Haram. A wasu sassan arewacin Najeriya kuma, ko me ke kawo matsalar man fetur yanzu haka?
Mu ‘yan kasuwan mai, dama mun kira membobinmu ga baki ɗaya, mun ce kada kowa ya saida mai saboda abin da gwamnati take a saida, wato naira 87. To waɗannan wurare da muke zuwa mu ɗauko mai suna ƙara kuɗin mai.
An jima kaɗan za ku ji ƙarin bayani akan wannan rahoto. Muna kuma ɗauke da rahoto akan ranar kiyaye bala'i da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a yau kenan. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Halima Jimrau ta shirya za ta kuma kawo, amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. A yau Talata, Majalisar Dokokin Ƙasar Iran ta amince da matsayin da aka cimma kan batun nukiliyanta da manyan ƙasashen duniya shida. Kamfanin dillancin labaran ƙasar na IRNA ya ce ‘yan majalisu 161 suka amince da yarjejeniyar, yayin da 59 suka ƙi amincewa, a kuma daidai lokacin da wasu 13 suka ƙauracewa jefa ƙuri'arsu. Tun kusan wata guda da ya gabata ne Majalisar Dokokin Amurka ta kammala yin dubi kan yarjejeniyar, inda ‘yan jam’iyyar Democrat suka daƙile wani yunƙuri da ‘yan Republican suka yi na ƙin amincewa da matsayar da aka cimma. Iran da ƙungiyar ƙasashen da suka haɗa da Amurka da China da Burtaniya da Faransa da Rasha da kuma Jamus suka cimma wannan matsaya a watan Yulin da ya gabata, bayan kammala tattaunawar da aka yi wadda aka yi ta ƙara mata wa’adi. A ƙarshen yarjejeniyar, Iran za ta taƙaita ƙarfin shirin nukiliyan nata, wanda hakan zai sa a kakkaɓe mata takunkuman da aka ba mata, waɗanda ke yin illa ga tattalin arzikinta a ‘yan shekarun nan.
Masu gudanar da bincike a ƙasar Holland kan haɗarin jirgin saman Malaysia mai lamba MH17 da ya faɗi a gabashin Ukraine sun ce harbo jirgin aka yi da makami mai linzami daga wata na'ura ƙira ƙasar Rasha. Masu binciken sun bayyana sakamakon ne a yau Talata a wani taron manema labarai a birnin Hague, inda aka jingine wani ɓangaren jirgin a gefen taron da kuma wasu daga cikin baraguzan da aka tattara waɗanda aka maƙale su a jikin wani ƙarfi. Shugaban binciken Chibbe Jotara na hukumar kare haɗura a ƙasar Holland ya gaya wa iyalan waɗanda haɗarin ya ritsa da su da kuma manema labarai cewa an harbi jirgin ne ta ɓangaren hagu, wato hannun hagu, da wani makami mai linzami da aka harbo daga ƙasa. Ya ce hakan ne ya kuma sa jirgin ya fashe nan take a sararin samaniya. Shugaban binciken ya ƙara da cewa ƙasar Ukraine ce take da alhakin rufe yankin a matsayin wanda aka hana jirage yin shawagi, kuma babu wanda ya yi zaton jirgin na cikin haɗarin a lokacin.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. ‘Yan adawa a ƙasar Gini sun yi kira da a soke zaben shugaban ƙasar da aka gudanar, suna masu ikirarin cewa shugaban ƙasar mai ci a yanzu Alpha Conde ya tafka maguɗi a zaben ranar Lahadi. Wakilin murya Amurka Kristen da ke Conakry babban birnin kasar ya ce bakwai daga cikin manyan ƴan takarar sun gudanar da wani taron manema labarai a jiya Litinin inda suka yi watsi da sakamakon zaben. ƴan takarar dai sun ce suna da hujjoji da za su gabatar akan magudan da aka tafka ciki har da yadda aka sauye sakamakon zaben da cika akwatuna da ƙuri'u da kuma yadda ƴan sanda suka rinka cafke mutane tare da yi musu barazana. Babban abokin hamayyar shugaba Condé Sylvain Diallo Diallo shi ma ya ce ba za su amince da wannan sakamakon zabe ba. Sai dai sakataren jarar na Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya kwatanta zaben a matsayin wanda aka yi cikin lumana, inda ya kira ga duk bangarorin da ke kasar da su tabbatar da wanzuwar zaman lafiya tare da kauracewa furta kalaman da za su tunzura jama'a.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Toma da labarin mu bude taskar rahotannin tamu da rahoto daga birnin tarayya, inda yanzu haka ana can ake wato aka fara tantance mutane 21 da shugaba Muhammadu Buhari ya bada sunayensu a matsayin ministoci. Kafin majalisar dattawan ta Najeriya ta fara wannan zaman tantancewar, shugaban majalisa Abubakar Bukola Saraki ya karanta sabbin sunaye 16 na ministocin da aka sake fitowa da su. Madina Dauda daga birnin tarayya na da ƙarin bayani.
Sababbin sunayen ministoci 16 da shugaban ƙasa ya aikewa majalisar dattawa sun hada da Khadija Bukar Abba Ibrahim, Claudius Omoleye Daramola, Professor Anthony Onwuka, Jeffrey Onyema, Brigadier General Mansur Dan Ali, Barrister James E. Ocholi, Zainab Shamsuna Ahmed, Okechukwu Enalema, Muhammad Bello, Mustapha Baba Shehuri, Aisha Abubakar, Heineken Lopobiri, Adamu Adamu, Professor Isaac Adewale, Pastor Usani Usani Uguru, da kuma Honorable Abubakar Bawa Buhari. Wannan shine ya kawo jumlar ministoci 37 kenan. A lokacin daukan wannan rahoto dai an fara tantance ministoci da aka samu sunayensu tun makon jiya. Sai dai sharadin da aka ce sai sanatoci biyu daga shiyar da minista ya fito sun amince da shi, sannan ya tsallaka siradi bai yi tasiri ba. Senator Shola Adeyeye, wanda shine mai tsawatarwa a majalisar dattawan, yayi min karin haske.
We discussed this matter. We also took it to the entire chamber. And we discussed it in executive session. I can tell this republic authoritatively that at no time did we decide that unless two or three senators from a particular state endorse their nominee, that nominee will automatically fail.
Senator Shola Adeyeye ya ce, mun tattauna wannan batun a taron mu kadai da kuma a zauren majalisa. Ina so in tabbatar wa al'umman kasan nan cewa babu wani lokaci da muka ce sai sanatoci biyu sun amince da wanda ya fito daga shiyar su sannan ya zama minista. Yanzu haka majalisar tana tantance ministoci guda 10 a cikin 21 din da aka fara samu, amma ba su sa ranar tantance waɗannan 16 da aka samu yau ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaishe da Madina Dauda. Shugaba Muhammadu Buhari dai ya ɗiban madakarun sojan Najeriya wa'adin watanni 3 akan su murƙushe ƴan Boko Haram. Masana harkar tsaro kuma na yin tsokaci game da wannan batun. Ibrahim Abdulaziz na da ƙarin bayani.
Biyo bayan sabon umarnin da rundunar sojin Najeriya ta sake baiwa mayakan Boko Haram a karo na biyu na su yi saranda su mika wuya, yanzu haka masana haka tsaro na ganin wannan mataki na da fa'ida, ganin cewa dakarun sojin kasar na samu nasara a yaki da Hausa da kai da bayan. To ko me wannan gargadi ke nufi ga haka tsaro? Dr. Bawa Abdullahi Wase, wani masanin haka tsaro ne a kasar.
To na farko a yaki, idan har aka kai ga su rundunan mayaka suna bada gargadi, to kamar daidai yake da suna gayawa duniya suna shirye su yi wannan yakin. Wannan sun yi ne akan daidai, kuma mu muna gani yana da mahimmanci haka. Kuma abin da zai ba mutane da yawa mamaki shine idan aka yi irin wannan gargadin, wasu a cikin su wanda suka shiga cikin wannan aikin ta asadan tilas za su yi tunane, za su san cewa lalle ko sun bada kai akwai mafita, akwai kuma wanda zai kare su, kada za su yi. Wasu kuma wanda an yi dole sai sun tumurmusu a cikin damuwa, su rasa ransu, su rasa abubuwan da suke so su cimma buri, su kuma za su je ga waɗannan, amma za su zama kalila. Na uku kuma, a duk lokacin da aka ce rundunar askarawa sun yi wannan, to kare ya zama magana ne na fatan baki kadai, ya zama magana ne suna shirye a yakin koda ta taso, suna shirye su kare kasan su a koda yaushe, suna kuma shirye su murkushe duk wani wanda zai ta masa abin da ba haka ba akan wannan fasaran.
Da wani batu ma da masana ke dangantawa da matsalolin da ka iya kawo cikas a yaki da ta'addanci shine batun shakulatin bangaren ga hakokin soji, musamman ma kananan sojoji, wanda a baya ma kananan sojojin da aka tura fagen daga ke kokawa a kai, batun da ma a yanzu babban hafsan sojojin Najeriya Major General Tukurburu take ma cewa an dau matakan gyara.
I know we had other challenges as well, administrative challenges. I want to assure you that your welfare has been taken care of. The logistic aspect is being taken care of.
Lalle ku akwai matsalolin da ake fuskanta wanda suka da matsalolin tsiyarin Niger Delta da na yan fashi da makami, ga kuma batun yan ta'addan Boko Haram wanda muke samun nasarar kawo ƙarshen waɗannan matsaloli, kuma ina ba ku tabbacin cewa matsalolin da sojoji ke fuskanta za a magance su nan ba da jima'a ba, wato kama daga batun allows allows da na kayan aiki da kuma kyautata jin dadi, za a fa magance su nan ba da jimawa ba.
Patients are improved, your teachings also are provided.
To koya masanan ma yake ganin wannan sauyi da babban hafsan sojojin ke cewa za a samu, haila yau ga Dr. Bawa Abdullahi Wasai.
Kuma kayan aiki da ake ce za a kawo ya zama ba ana fada a fatan baki bane, nayi imani da Allah dama wannan ba shugaban kasar da zai fada abin da ba zai yi ba, nayi imani da Allah wannan ma ba shugaban sojojin askarawan sojan da zai fada abin da ba zai yi ba. To dama sallah daga liman take baci, daga alwala take baci, ko daga liman take baci. So don haka idan dai har aka wayi gari yanzu aka samu shugabanni karfafa a yanzu, to ina tabbatar maka cewa na bayan ba su da zaɓi, dole ne su yi aiki kuma a ga sakamakon wannan aikin su a cikin lokacin da aka yanka.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Tun bayan da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta fara aiki, aka fara samun raguwar matsalar man fetur a Najeriya. Amma a makon jiya an fara samun ƙarancin man fetur a wasu yankunan arewacin Najeriya. Ko me ya haddasa hakan? Dalalan man fetur sun bayyana dalili, ga Mustafa Nasiru Batsari.
A yanzu haka dai an fara samun ƙarancin man fetur a wasu sassa na yankunan arewacin Najeriya. Tun a farkon makon jiya ne dai aka wayi gari da rashin ganin ana sayar da man fetur ɗin a wasu yankuna na yankin arewacin Najeriya. Ko da yake dai a nan birnin Mina fadar gwamnatin jihar Niger babu wannan matsala, amma rahotanni daga wasu yankuna na jihar sun nuna cewa ana fama da matsalar rashin man fetur din, kamar yadda waɗannan suka shaida min ta wayar salula.
Sunana Umar Adam Faruk, na Kwantagora, Niger State. Matsalar da muke faruwa da shi dai mun waye gari dai tun jiya, gidajen mai sun kullaye, gidajen man su illa dai Total da NMP kawai bada mai.
Sunana Alhaji Aliyu Isa ne. To alhamdulillah gaskiya mun wayi gari daga jiya zuwa yau a cikin karancin man fetur da kuma bukatuwa zuwa gare shi.
To akan wannan matsala dai na tuntubi mataimakin shugaban kungiyar dalalan man fetur a Najeriya Alhaji Abubakar Mai Gandi Dakin Gari, ga kuma abin da yake cewa.
Lalle ko shakka babu an fara samun ƙarancin man fetur a gidajen mai da dama. Wannan kuma ya dangance saboda wuraren da muke zuwa mu je mu dauko mai, kamar irin Lagos da Port Harcourt, depot da dama yanzu ba su da isasshen mai. Sa'annan abu na biyu kuma, mu ƴan kasuwan mai dama mun kira membobin mu gabaki daya, mun ce kada kowa ya saida mai saboda abinda gwamnati tace a saida, wato naira 87. To waɗannan wurare da muke zuwa mu ɗauko mai suna ƙara kuɗin mai, sai ka tarar da wasu wurare suna saida mai ɗin hawajin naira 82. Alhali kuma mu abinda gwamnati tace a saida muna wannan mai naira 77.6. To kaga wannan kuma ya sa ƴan kasuwan mu da dama sun ji tsoron sayan mai, domin idan suka je suka so shi suka ce za su zo su saida shi akan naira 87, to alhaƙiƙanin gaskiya za su faɗi.
To baya ga wannan matsala ma dai Alhaji Abubakar Mai Gandi ya ci lalacewar hanyar Lagos a garin Jabama ya taimaka wajen samun ƙarancin man fetur ɗin a yankin arewacin Najeriya.
Waɗannan hanyar da muke da ita inda muke biyowa da mai, wato wannan hanya ta Lagos zuwa Jaba, idan mota ta je ta ɗauko mai daga Lagos kamin ta iso cikin arewacin Najeriya, ƙarancin kwanakin da zata yi wajen kusan kwana 6 saboda lalacewar hanya. Zaka ga direba zai zo ya tsaya sama ga kwana 5 yana jiran hanyar da zai samu ya biyo domin ya shigo cikin arewacin Najeriya. Suna ɗaya daga cikin abinda yasa yanzu kaga wannan mai ya fara karanci.
Alhaji Abubakar Mai Gandi, mataimakin shugaban kungiyar dalalan man fetur a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Shugaban kasa ka taimaka da Rasulullahi.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin faɗakar da jama'a game da illar bala'o'i da ke aukuwa a duniya. Taken bikin na bana shine amfani da hanyoyin gargajiya da na zamani wajen kaucewa aukuwar bala'i, kamar su ambaliyar ruwa, gobara, girgizar ƙasa ko fari. Ga baban gida Jibrin da ƙarin bayani.
A sakonsa na bana domin wannan rana, babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya buƙaci al'umma da su duba rawar da hanyoyin gargajiya ke takawa wajen magance matsalar da duniya ke fuskanta na bala'o'i daban-daban. Kowane irin bala'o'i ake fuskanta a Najeriya? Tambayar kenan da ne wa daraktan hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa, Alhaji Alhassan Nuhu.
Akwai ambaliyar ruwa da muka gani a 2012. Akwai wannan iska wani lokaci kuma akan samu ƙarancin ruwa a wasu wurare. So ba Najeriya ba ta zama taskira gaba ɗaya daga abubuwan da ake kira natural disaster ba. Akwai su, sai dai a ce ba su kai tsanani na kaman girgizan ƙasa ko bala'in tsunami ba, mu ba taɓa gane shi ba. Amma kowa ga abin da ya faru a 2012, kuma kowa na ganin abin da iska ke mashi a gidan shi. Kuma wani lokaci mukan samu ƙarancin ruwa a wuri a wasu wuraren.
Mr. Bolawan Akim wani mazaunin birnin Lagos ne, kuma na tambaye shi ko ya taba fuskantar matsala irin wannan a nan Lagos.
I think that should be about 5 or 4 years ago. I think it all falls down on individual as well too. Most of all these things are caused by individual. What I mean by that is there are some people that dump their refuge into the gutters and canal and stuff like that, and at the end of the day these things goes into the canal and block the canal. But after saying that, I think the government should emphasize more on the maintenance of.
Yace kware kuwa shekaru hudu zuwa biyar da suka wuce na fuskanci matsalar ambaliyar ruwa wanda jama'a ke zuba shara kuma yake toshe magudanan ruwa, inda yace kuma akwai buƙatar gwamnati ta ƙara himma wajen dubawa da kuma saka ido wajen magance wannan matsala domin kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma. Shi ma bangaren sa Malam Abdul Laiki cewa yi
abin da fahimta musamman a nan garin Lagos nake zaune, yawanci mutane suna gini a magudanan ruwa, sannan kuma yawanci ugwanni ba sa irin kokarin kwashe magudanan ruwansu. Kaga wannan babban matsala ce.
To kowane mataki hukumar ta nema ke dauka na faɗakar da jama'a game da aukuwan bala'o'i daban-daban a ƙasa? Ga dai Alhaji Alhassan Nuhu, darakta a hukumar ta nema.
To kamar kullum maganin babban al'amari shi ne a wayar da kan jama'a. A so mukan yi amfani da ofisoshinmu da jihohi, mukan amfani da gidaje da talabijin da club na 'yan makarantu, haka wayar da mutane kai cewa alura shi bala'i na nan kusa tare da jama'a. In ka san da shi, za ka iya sanin me ya kamata ka yi ka kare kanka.
Alkalma na Majalisar Ɗinkin Duniya dai ya nuna cewa a duk shekara ana hasarar rayuka na dubbai da kuma miliyoyin kuɗi a ƙasashe daban-daban na duniya sakamakon aukuwan bala'o'i daban-daban, kama daga ambaliyar ruwa zuwa gobara da kuma girgizan ƙasa. Masu iya magana dai na cewa idan kunne ya ji, jiki ya tsira. Baban ya jibrin murya Amurka daga Lagos a Najeriya.
Madalla a gaishe da baban gida Jibrin. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon yana cewa karfe 11:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen Talata, assalamu alaikum, barka da warhaka, kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki. To kamar yadda masu iya magana kan ce dai, sawun giwa ne taka na ragumi. saboda haka dole muka katse shirin da muke kanyi akan hukumar raya ƙoramin Hadeja da Jama'ari domin mu maida hankali akan babbar magana da ta kunno kai a Najeriya wanda kuma ta haihuwar da cacar baki wato matakin da hukumar custom din kasar ta dauka game da cire shinkawa daga cikin nau'ukan kayan abincin da aka haramtawa shiga kasar ma'ana dai yanzu hukumar custom din Najeriya ta ba da dama shinkawar kasar waje ta shiga Najeriya duk ko da wanda ake nomawa a cikin gida to yaya masana harkan noma ke kallon wannan mataki na hukumar custom din Najeriya
diddigar da ita hukumar Food and Agriculture Organization ta hukumar Majalisar Dinkin Duniya ta yi ta nuna cewa shinkafar da ake ci a Najeriya wanda manoma suke noma ta suna noma kusan kashi 70 na shinkafar da ake ci wanda ke shigo da ita ga baki ɗaya ba ta fi kashi 30 ba kama da shekara 14 tun daga shekarar 2001 har zuwa shekarar 2015 ana kididdiga ana ganin ya ake noman shinkafa kuma ya ake shigo da ita an tsaro cewa kusan kashi 70 a Najeriya ake nomawa mafiya yawan mutane suna karkara kashi 70 na 'yan Najeriya a karkara suke kashi 30 su ne a cikin birane so da haka shinkafar da ake ci a Najeriya kusan kashi 70 ita ce wadda ake noma ta a Najeriya wadda ake shigo da ita ba ta fi kashi 30 ba so da haka yanzu idan gwamnati ta ce a dinga shigo da shinkafa ana kashe wa manoman mu gwiwa da sun tashi sun miƙe suna ta kokarin gyara shinkafar su suma wasu da kudin su suna so injina na gyaran shinkafa yadda za ta zo tana competition da ta turai to yanzu an ce a shigo da ta turai din nan ta yawa ta China su manoman su ji arziki mu manoman mu su kare a she a talauci kullum ya ga gun kaya kullum matatin gaya ya ci gaba ba a tunanin shi dan me za a dinga barin a ce hukumar custom ita kadai ce wanda za a ba wa dama tana fadin abin da ta ga dama ba hukumar custom ba ba wata hukuma ba ya kamata a ce abubuwan da suka shafi manoma a ce wata hukuma CBN Central Bank of Nigeria ko hukumar custom ba za su yanke mataki kai tsaye ba sai an nemo masana ƙwararru an zauna da su economic committee an zazzauna an ga in an yanke hukunci akan kaza me zai je idawo ba wai a yi a sha shayi a rubutu a takarda a je a kai shugaban kasa ba a'a shugaban kasa ka dinga tuntuɓar manoma da gaggarunku zuwa wasu garuruwan ka ji ya suke ciki me suke bukata yanzu zamani ya canza gwamnati fa ana yin ta ne ta matakin jama'a ne kuke so in muku abin da yake ne kyau ni shugaba an dauka an yi muku amma ba zai yi ba a ce har yau muna kan matakin da sai dai kawai wasu saboda tsabar ra'ayin su watakila wasu ne suke kan a ba su dama su dinga shigo da shinkafa kawai a ce wai a dinga shigo da shinkafa dan me za a dinga shigo da shinkafa ɗan Hausar tamu ta fi daɗi ta fi ɗanɗano kawai bambancin su da ta Turai shi ne gyaran ta.
Ahmad Abubakar Dakta kenan masanin harkar noma da kiwo a Kano. To su kuma manoman shinkafa a Najeriya irin su sarkin noman jihar Kebbi Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga yaya suka ji da wannan mataki na hukumar custom din Najeriya?
Wannan ina tabbata miki mai da hannu a gogo baya ne domin wannan ba karamin cikas ya kawo zai kawo mu manoman Najeriya ba. Mu a nan Kebbi state muna da dimbin shinkafa wanda muna buƙatar sayar da ita ba kasuwa har aka ji aka yi matsaya da su masu sarrafa shinkafa suka zo da shigowar babban bankin ƙasa wato Central Bank aka hada gwiwa da mu manoma aka sayar da wannan shinkafa ga su masu sarrafa shinkafa a ƙasa. To kin ga yanzu wannan shinkafan da ake cewa ana shigowa da ita a biya duty mai yawancin shinkafan nan ba ana biya mata duty bane ana shigowa da ita ta hanyar fasa kauri wanda idan ta shigo ta hanyar fasa kauri ba biya mata duty ba wato ta yi arha fiye da wanda ake nomawa ta gida kenan kuma bugu da ƙari wannan shinkafa da ake kawowa ana kawo ta daga kasashen duniya bayan har ta yi expire wata ta yi shekara 15 zuwa 20 a ce ko tsakanin India ko Thailand ko Vietnam idan aka kwaso ta muku aka kawo mu daga wannan lokaci ita ne abincin mu to ina tabbata miki a cikin fadin Najeriya duk wanda ya san shinkafa ya san wato ɗanɗano na shinkafar da ake nomawa a Najeriya wallahi ya bambanta da ɗanɗanon shinkafar nan da ake shigo mana da ita ke akwai lokacin da wallahi idan aka shigo da wata shinkafa wari take kamar warin kashi ana dafa ta ga anguwa kowa zai ji ana dafa shinkafa amma wannan da muke nomawa da yake yanzu an ka noma ta yanzu an ka sarrafa ta ba za ki hada ɗanɗanonta da wanda ta yi shekaru tana ta an tara cikin su ana yi ana watsa mata magunguna gudun kada kiyashi ko wani bera da sauransu su shiga cikin ta ba
Ahmad Abubakar Dakta da Sarkin Noman Jihar Kebbi Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga suna da sauran bayanai. Saboda haka ku kasance tare da mu rana ta yau da izinin Allah domin ku ji waɗannan bayanai. Yanzu a madadin su da mai hada mana sauti Daniel Brown, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya da wadata. Sai dai kar ku saurin tashi yanzu nan ni da Jamila Kabiru Fage za mu gabatar muku da shirin yau da gobe.
To madalla yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Na farko ta fito ne daga Sade Sa'idu Daura. Kace to ɗan majalisun Najeriya sai ku yi aikin ku na tantance ministoci ba tare da saka bambanci ko kabilanci ba da fatan Allah ya sa waɗanda za a zaba su ba mara kunya Allah ya yi dare gari ya waye majalisar dattawan Najeriya muna sauraron ku dangane da batun tantance sunayen ministoci da fatan zaku shimfiɗa gaskiya wajen gudanar da aikin tantancewa ba tare da yin la'akari da bambancin siyasa ba domin taimakawa Najeriya da al'ummarta Sako daga Lawal Sani na Kawu Daura. Jan hankali game da shawarar zuwa ga ƴan majalisun dattawan Najeriya game da tantance ministoci da gwamnatin Buhari ta aika muku. Hakika talakawa mun sa ido muna kallon ku mu ga wanda zai kawo tuljiya cikin ku saboda mun amince da duk abin da Buhari ya zaba. Sako daga Mustafa Lawal Bakari Daura. To hukumar zaben kasar Niger ya kamata ki yi koyi da takwarki ta Najeriya wajen ganin an gudanar da ingantaccen zabe a kasar domin yin haka zai kara wa kasar martaba a idan duniya muna fatan Allah ya sa ayi lafiya a kare lafiya sako daga Yahuza sahabi dan daidai Kamba muna mika jajin mu ga yan kasuwan birnin Yaounde ta kasar Kamaru sakamakon gobarar da ta afkawa wani kasuwa Sannan muna kira ga gwamnatin kasar da ta taimaka musu da gudunmawa. Duk wanda ya taimaki wani, Allah zai taimake shi. In ji Malam Ango malamin makaranta da Sani mai lange-lange ya wuri.
To madalla kafin mu shirye wato mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya.
Tabaran bari mu yi bitar labaran daga inda muka tsaya a dazu bayan da ƴan takarar neman shugabancin ƙasar Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican suka yi muhawarsu sau biyu a yau takarorin su a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat su ma za su kara a birnin Las Vegas a karo na farko a yakin neman zaben shekara mai zuwa da za a yi a nan Amurka hankula dai za su fukarkata ne akan tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka Hillary Clinton wacce ta fi karɓuwa a cikin ƴan takarar za kuma tafafata ne da wasu ƴan takara hudu da ke neman kujerar takarar shugabancin ƙasar ta Amurka Sakamakon ƙuri'ar jin ra'ayi da aka gudanar a kwanan nan ya nuna cewa Hillary na da kashi 40 cikin 100 wajen karbuwa sannan mutumin da yafi kalubalantar ta wato Senator Bernie Sanders na da kashi 25 cikin 100 a mataki na biyu Babbar hukumar tsaron ƙasar Rasha ce ta dakile wani harin ta'addanci da wata kungiya ƴan ƙasar ta shirya kaiwa a birnin Moscow wanda aksarin mambobinta suke ikrarin sun samu horo ne a ƙasar Syria karkashin ISIS A jiya Litinin hukumar tsaron ƙasar ta tarayya mai suna FSB a takeice ta kai wani samami a wani gida da ke babban birnin ƙasar inda mutane 6 zuwa 11 suka zauna a ciki a lokuta daban-daban. An kai samaman ne bayan da aka samu bayanan sirri da ke nuna cewa kungiyar na shirin kai hare-hare a hanyoyin sufurin jama'a a birnin na Moscow.
Masu saurare a nan kuma zamu dasa aya a shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda zamu so mu ji ko kun gamsu da sunayen ministocin da aka saki fiddawa da ma wa'anda ake tantancewa yanzu haka yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma Mr Daniel Brown da ya gabatar da shirin da bada umarni da injiniyan mu ta yau Ms Nashwan ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe